Zawat funuwaran gugu pentur go wuti kan sirgane chare yang.
Chare chare yungu, zaka yu gwa sintini. Aigi chare chare yante fuyang. Wadi nbanda, aine ne mkwando goyo wadi gini. Aime sintini gidang, chare chare yiga pentur. Danga matka yigi dibore kango wani gati ida. Jir gune ya hunkuna. Kai gogo pentur da
yaka shikara shida
ifo dai nuwar gogo chare
to abin da nake ina iya zana shi a saman tuwar ta a gida ne
hai kul kai je gihin gakin te tolga wato fuyen nai ga chare chare ti gogina yai kul fuyen no igaisi kini ga zahiga ai gogo chare chare ti amma son irdu porje fokan sirine apegf kan nirgaksine aner no nongu kaga irg chare chare ti ingi hinu no nirgaksine
ifu nuwaran dangine
burina ina so in zama
wankan gaibi na ragati ai muteka mu goitegi beri imine ai giti boxin tina kanadi fuma katare difaga imdu way borkan gwani kan mu goy borai mu bay mu kan manti alborhin na goyinu way bor bumbogi hin gati
mace ma tana iya yin shi
waran gogu dusan dai yan waran goyora
kware ko ina gamuwa da matsala da yawa cikin wanga
kimi ai gogu dusan dai bobu goyowa silman kaina dai ki goy kan dumai gogati walmu dubore diye gogu pentur dan portega bore gi so bay gi salan yine so wondio jangoy kulkagti da manti pentur dan yan ingo albor goyna gogati henya dai gi so bay gi salan han foyan kalbor mu fogu ba goyona ko ga bore gi salan kwa ga bore yadin sidi bo ko pentur jinai dai yan yi so bay gi salan gani way albor goyna gogati
ya ce mata ce mai aikin maza
igoran bay goyora ko ni matano dai mu gogati da
en kunguyoyi dai
kunda boryan dai no gai chare chare dai ingai da goite rifuya aran bai nangu bobu gona kan ra'isai bai sata wokai chiyaran sai kan ra'ir gogo goye wuti wal mu fuya manti bor kunno ga bai irgina yega amma ai gonda niya kan ga nangu beri firi kan ra'ai gai wani goyeti kan nan zabo fotun ginai wudumsi igbai ka ai do ni guduwa boraye ka ga dai ga
kuma kowa na iya zuwa zuwa sai